أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دجنجناوا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilul Huda a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya daidai da 9 ga watan Shawwal haka ne ko hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 17-18 ga wata na hudu watan Abril miladiya ta 2024 domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi wanda mun kammala hutuna abinda ya shafi watan azumi watan Ramadan haka kuma gashi watan azumi yazo ya shude kamar ka ce jiya ne ake magana cewa za a kama Ramadan ha aka zo ga baki daya wato Ramadan in ya kare yanda lokaci a wannan zamani yake da gaugawa tahiya duba magani daga an wayi gari shikenan da muna cewa Ramadan in yazo shekarar yanzu hatta kewayo to gashi Ramadan din yanzu har ya huce to haka Ramadan ya huce wata ne wanda mutane sun yi aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba mana ayyukan mu gabaki daya kuma ya sa muna daga cikin iyantattu wanda aka iyauta daga wuta haka kuma ya tabbatar da mu wato bayan hucewa wannan wata na Ramadan mu ci gaba da ayyuka wanda suke na ibada ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda ayyuka ci gaba da ayyuka wato na da'a na biyayya ga Allah subhanahu wataala wasu abubuwa ne wanda za su gadar ma da dan adam wato wasu ni'imomi yana daga cikin wato ci gaba da tabbatuwa ga wato da'a kusanta Allah subhanahu wataala da ibadu misali idan muka dauka nafilfiloli da muke ta yawan yi a cikin watan Ramadan to bayan Ramadan ma mu ci gaba da yawan yin wannan nafilfiloli da mun sani Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rawaito yake cewa ubangiji subhanahu wataala yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wato bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfiloli face har sai na so wannan bawan nawa to kaga kusanta Allah da nafila sawa'un nafila ta ramata azumi ce tunda mun ida wato abinda ya shafi azumin watan Ramadan azumi bai kare ba akwai azumin muka na nafila wanda zakka iya yi zakka yawaita yi misali azumin sita Shawwal wanda muke cikin wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi na abi ayyuba al-ansari yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr dukkan mutumin da ya azumci watan Ramadan sannan bayan watan Ramadan ya biyo bayan shi da kwana 6 na azumi a cikin wannan wata da muke ciki watan Shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana ka siyamid dahr zai zamanto za a baka ladan kamar dukkan zamaninka dukkan rayuwarka azumi ne kake kaga wannan gara basa ce haka bancin shi akwai azumin muka na nafilfiloli wanda zakka ringa yin azumin litinin da alhamis azumin ayyamul bid shine kwanukan haske 13 14 15 in san samu ka ƙara kokari kai ma hasiyami Dawud yau kai azumi gobe ka aje yau kai azumi gobe ka aje akwai wahala yau ka zakka ka saba sai kaga babu wahala to wannan abubuwa ne wanda zasu wato gadar ma da soyayya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya soka. Kafin mu shiga karatu zamu yi tambihi akan wasu abubuwa wanda zasu taimaka ma mutum ya samu tabbatuwa akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da mun gani cikin Ramadan zaka ga kowa ya dukufa gami ga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka gani wane karatun alqur'ani, in bai karatun alqur'ani yana azkar, yana zikiri shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yana istighfari, ya tashi yazo asham, ya tashi yayi qiyamul layli, ya tashi yayi sadaka, to bayan Ramadan zaka gani da yawa kuma sun dan sha baya da irin wannan ayyuka. To akwai abubuwa wanda zasu taimaka maka ka samu ka tabbatu wato a irin wannan ayyuka da kake yi. Wanda mun sani babban abu shine kayi matukar kokari game da gyaran zuciyarka. Kada ka bari a cikin Ramadan ka sa zuciyarka ta yi tabshi, ka koma ga Allah subhanahu wataala, yanzu kuma ka koma ka sarwantar da zuciyarka ga wasu abubuwa wanda zasu zamanto sun lalata ta. Shine kamar irin abubuwa na abin da ya shafi hasada, irin abubuwa na abin da ya shafi gilli bakin ciki, irin abubuwa na wato abin da ya shafi riya, ka ringa yin abin dan wani ya gani ya yaba maka, irin abubuwa na wato alfisq, wanda fasikanci, wanda manya-manyan zunubai, wanda idan ka aikata zai zamanto maka wato suna nesanta ka, suna rage ma imani. To wannan abubuwa dole mutum sai ya nisanta da su. Hadisi yana nan cikin 40 hadisi, hadisin An-Nu'man. Wanda mun sani zuciya ita ce idan ta gyaru komai ya gyaru. Yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Wato a cikin jiki akwai wata tsoka wadda idan ta gyaru dukkan gangan jikinka ya gyaru, idan kuma ta lalace to dukkan gangan jikinka ta lalace. Kenan dole ka nemi wato samun dacewa ka zamanto zuciyarka wato ta kubuta daga dukkan irin wannan abubuwa wanda zasu gadar ma wato lalacewa zuciyarka. Sannan abu na biyu shine kai zamanto kayi mudawama, ka dukufa, ka tabbatu akan ayyuka, koda ku kadan ne aiki wanda yake mana garci, koda kadan ne, koda dan karamin aiki ne, in dai aiki ne wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala, to kai matukar kokarin wato tabbatuwa akan wannan aiki. Wannan shi ma zai zamanto ya gadar ma da samun tabbatuwa wato ga wato ayyuka na alkhairi. Sannan abu na uku shine adda, ka ringa yawan adda Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da kai wato akan hanyar daidai. Allah ya tabbatar da kai akan biyayya. Ka ringa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Kina wannan addu'o'in da zaka ringa yawaitawa su ma abubuwa ne wanda zasu taimaka maka ka samu wato zuciyarka ta tabbatu, ka ci gaba da biyayya ga Allah subhanahu wataala. Sannan abu na hudu shine ka samu aboki wanda yake abokin kirki. Kada da kahin Ramadan kana da wani aboki wanda daman shi ya jaka hakka ji kana aikata wasu abubuwa, yanzu ka zo cikin Ramadan ka rabu da shi, to kada ka koma zuwa ga wannan aboki. Ka nemi abokai wanda suke abokai na kirki, aboki wanda kullun hanya alkhairi yake gwada maka, kullun zai ringa nuna maka wato abubuwan da suke zasu kusantar da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. To irin wannan aboki shine ake rikewa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya datar da mu, muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da mu akan wato addinin shi, ya tabbatar mana da zukatan mu akan yi mishi wato biyayya subhanahu wataala. Idan ba manta ba, a karatun mu na ƙarshe mun gama babi na ar-riba, ko haka ne, ar-riba was-sarf, mun gama babi ga wanda ya bayani hadisan da suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi riba da kuma abin da ya shafi wato canji. Yau da taimakon Allah subhanahu wataala zan mu tashi wato sabon babi da malam ya kawo mana, shine babur rahni wa ghairihi, baban da zai zo yi mana bayani game da abin da ya shafi wato ar-rahn. Dan aka ce ar-rahn shine jingina, wato jingina da kuma wato wasu abubuwa wanda zasu biyo baya. Yau bayanin hadisan da zan mu gani su akan abin da ya shafi jingina. Menene jingina? Dan aka ce jingina, meye jingina? Na'am, inji ba gaji da France da Turanci me ake ce mata? gaji an gaje man kenan gaji kawai da turanci ana ce mata gaji jingina kenan da hausawa ko sunanta jingina tayyib wannan jingina shari'ar musulunci ta zo da abin da ya shafi jingina tun daga cikin alqur'ani da kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i na malamai haka da kiyasi wanda yake wato ingantacce duk abin da ya shafi jingina wato musulunci ya zo da shi a shari'ar musulunci idan aka ce jingina shine wato ka sanya wani abu wanda yake na dukiya misali abinda abu ne wanda yake kimar shi ta dukiya ce muqabil in a baka wani abu na kuɗi misali dan ya zamanto wannan abin da zaka bada idan baka mai dubo wannan kuɗin za a iya sai da wannan abu a hudda kuɗin da ka karba in kuma ciko zaka yi ka ciko to wannan shine jingina shari'a musulunci ta halatta wannan kenan shine zan mu gani hadisan da suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da wato ita wannan jingina wanda mun sani aya alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan kuka kasance a cikin bulaguro wa lam tajidu katiban sanan ku samu ba wanda zai rubuta mun sani dukkan wanda zasu dauki bashi tsakankanin shi da juna me zai ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman Allah ya yace mi faktubu a rubuta saboda cikin bulaguro la Allah ni da kai mun tashi zan mu yi bulaguro zan mu tayi Kano misali ko kuma zan mu tayi Yamai ko zan mu tayi wani gari saboda kasuwanci sai kudi na ya kare ina so wani kai kuma karanta mun kudi to kuma babu wani wasila wanda zan mu rubuta wannan bashin da na dauka daga wajenka ko kuma babu wani wanda zai rubuta ko kuma bu mu iya ba rubutu dukan mu to ya ne za a yi to he musulunci ya kawo maka wato abin da ya shafi jingina balahi ina iya to wane yanzu wannan abu ina da dukiya ina da wani abu misali ko salula mu dauki salula ga salula ta nan ba ni jika 20 idan muka dawo zaka bani salula ta in mai da ma jika 20 to wannan shi ake ce ma jingina to shi yasa Allah subhanahu wataala abu laguro ya ambata wanda kuma zan mu gani cikin hadisai wanda suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bata takaita ba cewa sai abu laguro ne mutun zai iya ba da jingina ya karbi wani abu ko kuma ya amshi jingina har lokacin da ba bulaguro ba babu laihi kamar yanda hadisi zai nuna mana sannan yana daga cikin hadisi wanda ya kawo mana shine hadisin da Anas ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin Bukhari Anas yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da jingina wato ta wato dira'in shi wato shine riga wanda siliki wanda mutum yake sawa saboda kariya ta yaki ya ba da shi jingina a bashi abin da ya shafi ash-sha'ir sha'ir abinci ne wanda yake kusa da wato abin da ya shafi alkama abinci ne wanda yake kusa da alkama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da silikin shi dan a bashi wannan wato sha'ir in yaje gida ya kai gida a daba to wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ta nuna mana cewa ya halatta haka musulmi sun yi ijma'i akan abin da ya shafi shi wato ita jingina wanda zan mu gani kamar a cikin hadisan da zasu zo malam sai yace al-hadisu 80 ba'da al-mi'atayn an Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama ishtara min yahudiyyin ta'ama ورهنه درعا من حديد wato wannan hadisi riwaya daga Aisha ummul mu'minin mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ishtara min yahudiyyin ta'ama ya sai daga wajen wani bayahudi abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wajen wani bayahudi ya sai abinci warahanahu درعا من حديد sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje kuma bai da dukiya bai da kudi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wannan bayahudan silken shi silke na yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi a matsayin jingina ya ba shi wannan wato abincin kenan kaga wannan hadisin asali ne ya nuna mana kan cewa mine ya halatta ya zamanto kaje ka ba da jingina a baka wata wato abin da ya shafi dukiya kaje kai amfani da ita kenan a jumulce wannan hadisin
dan magani wato annabi sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya shahi zuhudin shi irin abin da ya shahi gudun duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi ta yanda hatta da abinci zaka gani babu a waye gari a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ce babu abinci kuma wannan yana nuna mana irin karamcin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda da yawa an rawaito cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu mutane da su zo su ce ya rasulullah ka ba mu dukiya annabi ya dauko ya ba su ka kara mana ya ba su hede kai wata rana babu komi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce musu ku dau hakuri wanda akwai wani abu babu wata dukiya wanda zan je in koyi da akwai ta da na dauko na ba ku amma ku san da cewa dukkan mutumin da ya dau hakuri Allah subhanahu wataala zai haƙurƙurtar da shi haka wanda ya zamanto ya wadata Allah subhanahu wataala zai wadatar da shi wannan yana nuna ma karamcin shi har ya kai gidan shi babu abinci sai ya zo ya ba da jingina ta wani abu nashi tukun ya karbi abinci ya ji a bada a dafa a gida wannan shine annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yaje wajen wani bayahudi ya sayi abinci ya sayi abincin nan babu kudin da zai ba ma bayahuda sai ya bashi jingina ta silken shi na yaki an san silke go silke shine riga da ake sawa ta yaki da turanci kace kwantarbal go ita ce kwantarbal ina wanda zaka sa saboda kariya ina wannan hadisin ala kulli hal ya nuna mana halaccin mu'amala ta yau da gobe kana iya ka bada jingina abu a baka dukiya lokacin da ka maido dukiyar nan sai zaman to ka karbi abin ka kina idan ka bada jingina zuwa lokaci kaza misali na baka ina son wani ka bani jikka 100 ga jinginan babur ina ga jinginan moto na na baka zuwa lokaci kaza misali nan da wata biyu zan maido ma wannan jikka 100 kina wannan ya halatta idan ya zamanto wata biyu yayi baka kan dawo baka maido mishi ba yazo yace ka bashi kudi baka bashi ba to wannan babur inda ka bashi jingina ya halatta aje a cini kashi aje a ga nawa zai in yayi jika 150 to sai ka dauki 100 ka sai ka bashi sauran canjin shi kai ga jika 50 abin da ya rage in kuma ya zamanto kai da aka je sai da babur yayi zamanto jika 70 to kaga a yanzu ma da sauran runa aka ba da sauran jika 30 kana bai shi ko jika 40 sai zamanto ka ce to ga babur an same shi kaza to ba ni zaka cika mini kuma wato kudi kenan wannan shine saboda ita jingina la'alla babu shaida ka zo ka ba ma mutum abu idan ya zamanto kuma ya zo lokacin da ka zo ka bashi karamta mishi kudi baka da shaida ka zo ka ce wani bani kudi na yace wani kudi zan baka a ce ka ka shaida a tai wajen alƙali haka zo wajen alƙali mi zai alƙali da warko mi zai ce ma ta zai waye shaida ka in baka da shaida to sai ne ya ce ma wancan mi ne to wani zo rantsi da Allah bai baka ba kudi in yazo ya tabbata rantsuwa yace wallahi shi babu wata alaka kudi baka taba ramta mishi ba kudi to wannan sai dai kai hakuri idan mun je can lokacin da babu wani alƙali sai ubangiji subhanahu wataala a lokacin Allah subhanahu wataala zai biya ka amma idan ya rantsi shikenan kuma kai ka kuma idan bai rantsi ba yace kwarai ya tabbatar kenan shikenan sai yazo ya baka kudin ka saboda yayi ikrari akan wannan shi yasa idan babu sheda dole rantsuwa za a yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa law yu'tan nasu bi da'awahu ladda'a rijalan amwalan nasi wa dima'uhum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankara da a ce dukkan wanda yake kirkire yayi da'awa cewa yana bin wani kudi ko yana bin wani kaza kawai za a zo a bashi annabi yace ladda'a rijalan amwalan nasi wa amwalan nasi wa dima'uhum annabi yace da wasu sun yi kire sun ce dukiyar su wani tawace da kawai da kai haka sai a zo a kwashi dukiya a baka da mutane da yawa kawai sai ya ganka da sabon moto yace wannan kawai allambaran motan shi ne a baka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a albayyinatu 'ala almuddi wanda ya kirkiran cewa wannan abu nawa ne to shikenan albayyana kawo hujja hujja abun wannan naka ne idan ya kawo hujja da shedu tabbaci ga sunan shikenan ya bashi kayan shi idan bai da hujja kuma shi wancan wanda yake inkari yace a ba nashi bane nawa ne sai ya rantsuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yaminu ala man ankara wanda kuma yayi inkari sai ya zamanto ya rantsi da Allah cewa wannan abu ba nashi bane nawa ne to ala kulli hal wannan hadisin kuma ya nuna mana cewa halaccin mutun yana iya jingina a cikin gari ba sai a bulaguro ba. Aya ta tayi wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbura. Ta kai idan kuna bulaguro, amma yi wannan hadisin ya nuna mana a cikin gari ma kana zamna a gari kana iya zuwa ka bada jingina abu a baka wato wani abu ko kuma wata wato dukiya. Haka kuma wannan hadisin yana nuna mana al-akhdhu bil asbab. Shine kai ruko da sababi, ni ruko da sababi mugalli annabi sallallahu alaihi wasallam mi ya bada jingina silken shi na yaki. Ka gani idan an huta yaki annabi da silke yake sawa, silke sababi ne na kariya ta mi, kada wani mashi ko wani takobi ya sare shi. Yasa idan an huta yaki da kai ka sa kwantarbal ko ka sa silke ko duka wannan ya halatta. Babu wani maganan maganin ƙarfi, babu wani maganan maganin ƙarfi ko maganin bindiga. Duk in kaga maganin ƙarfi ko maganin bindiga to akwai tsahi da tsubba a ciki da shirka ga Allah subhanahu wataala. Babu wani a ce wani bindiga ba ta ci shi. In dai karan kanka ne bindiga aka halaba sai ta cika. Idan ba ta cika ba to akwai wani abin da ya shafi sihiri a ciki wanda abin da Allah subhanahu wataala ya haramta. Na annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi yana da sirke. Lokacin da aka tafi fatu Makka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Makka da hular kwano a kai. Kaga wannan al-akhdhu bil asbab ne. To ala kulli hal wannan hadisin duka zan mu dauki wato wannan abubuwa wato daga cikin shi. Sai ma da yace hadisi na gaba al-hadithul hadi wa thamanuna ba'da al-mi'ataini an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dhulmun wa idha utbi'a ahadukum ala mala'in falyatba'. Wato wannan hadisi ruwaya daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa matlul ghani dhulmun wato taurin bashin mawadaci wato zalimci ne. Taurin bashin mawadaci zalimci ne. Annabi ya ce wa idha utbi'a ahadukum ala mala'in, idan ya zamanto aka gama wani wanda wato mutumin da ya zamanto kana bin shi bashi ya gama ka da wani wanda zai je ya biya ma wannan ya biya bashin nashi, annabi ya ce fal yatba, to ka je ka bi. Amma wane ne za a je? Zan mu zo mu gani bayani wannan hadisin. Imam al-Bukhari ya rawaito shi, malamai suna yin babe akan wato hukuncin jinkirin wato biyan bashi ko kuma biyan wani haƙƙi wanda yake kanka dole sai ka biya shi. Misali kamar bashi, annabi ya ce matlul ghani dhulm, wato mawadacin da zai zo yana da wadata, gashi Allah ya hore maka wadata, amma kuma idan ka je karamci kuɗi a wajen wani, wajen ka je ka bashi kuɗin shi, ka bashi bashin da ka ɗauka, sai ka zamanto ka ringa mishi jinkiri bakka bashi akan lokaci, gashi kuma kana da dukiyar da zaka bashi, annabi ya ce to wannan zalimci ne, wannan zalimci ne. Zaka ga ana akwai wanda suke mawadata, yana da wadata, to ya karbi bashin wani kuma gashi nan ya samu dukiyar da zai iya bayar da wannan bashin yaje ya maida kuɗin nan, amma sai ya ringa jinkirtawa. Ka zo haka damu ka matsu, ka zo kana tambaye shi wane dukiyata kaza ina, ya ringa ma je ka dawo je ka dawo, wanda kuma a lokacin yana iya ɗauka ya baka. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallama zalimci ne. Kina shine jinkirin biyan wannan bashi ga wanda yake mawadaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zulmu. Bari ya zo a wani hadisi wata ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda yake mawadaci yake jinkirin biyan wannan bashi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halatta ma ka ci mutuncin shi, ka ci mutuncin shi, ka gaggaya mishi maganganu yanda zai zuciya ya zo ya biya ka kuɗin ka, tun daga kuɗin nan yana iya biyan ka, ga abin nan yana iya biyan ka, kai ya halatta ma ka je ka kai shi ƙara, hukuma ta takura shi ta tankwasa shi dole sai ya baka wannan kuɗi. Kenan wannan wanda yake mawadaci. Dan mu zo mu gani wanda kuma wanda ba mawadaci ba. To wannan idan ka kace da kana bin mutum bashi dole sai ka je ka yi ta cin mutuncin shi, a'a daban-daban ne. Akwai wanda yake mawadaci zai iya biyan bashin, akwai kuma wane wanda shi da matalauci ne, talaka ne, to wannan kuma sai dai ka bi shi a hankali har ya samu. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace matlul ghani dhulmun, taurin bashin biyan bashi nan wato mawadaci wannan zalimci ne. Annabi sai yace wa idha utbi'a ahadukum ala mala'in falyatba, idan ya zamanto wato an gama an gama ka da wani wanda zaka je ka amshi bashin nan naka a wajen shi to falyataba annabi sallallahu alaihi wasallam yace je yabi amma wane ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala mali'in idan ya zaman to misali wane yana bi na bashi sai nace mishi wane bashin nan da kake bi na je ka wajen wane ya biya ka ga Allah wane ina bin shi kudi cikin kudi na ne zai biya ka la Allah kuma a wane zai ramta mun kudi ne wani bashi ne zan dauka ya biya ka sai zaman to kuma wanda na nuna ma ka je wajen shi ka amsa mutun ne wanda yake mawadaci zai iya biyan wannan kudin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to falyataba ka je ka koma wancan ka yarda ka koma wajen wancan sannan kuma akwai ka'ida daga lokacin da ka yarda ka koma wajen wane zai biya ka shikenan zimmar ta wane ta tashi daga kan wane ta koma wane idan ya je ya ma jinkiri baka dawo ba kaina ni da kai wa salamu alaikum sai dai karin bashi ka kama ni amma dai baka dawo ba kaina ka ce wane ho wane da kace biya ni bashi har yanzu bai bani bai bari in dawo ka bani a kenan dole yanzu ya koma kanwa kan wancan shine nau'in wato da malamai suke ce mishi alhawala alhawala shine naqal in zimma daga kan wani wato ta koma zimmar wani yauni daga kan wani zai dawo ya koma kan wani idan ka yarda kawai shikenan ka je wajen wani shi zai biya ka wato bashin ka kenan wannan shine wasu malamai suna cewa shine al-intiqal kenan juyawar wato abin da ya shahi wato zimma kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mana wa idha utbi'a ahadukum idan aka gama wani dayan ku aka ce ka je wajen wani ala mali'in akwai wani wajen wani wanda yake da dukiya wanda take mai yawa falyataba to ka je can wajen shi ka amshi wato biyan bashin ka da fata an fahimta to ala kulli hal anan alhawala zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya kawo mana abubuwa guda biyu abu na farko shine mine jinkirin biyan bashi na mawadaci abu na biyu shine alhawala ita ce zimmar wani ta ko tashi ta koma wato kan wani to idan ya zamanto jinkirin biyan mawadaci haramun ne dalili shine wannan hadisi haramun ne mawadaci ya yi jinkiri wajen biyan bashin da ake bin shi bari wajibi ne akan shi malamai suka ce ya zamanto ya biya wannan bashi idan bai biya ba hadisi ya tabbata kana iya cin mutuncin shi ka gayi mishi maganganu ta yanda zai fusata ya tashi ya gani ya yi karhin wannan saboda abu kaza a ringa ci mishi mutunci ya tashi kenan ya biya idan kuma bai baya ka ba hakka ka gayi shi kara ko wani abu duka wannan wato ya halatta sannan kuma wannan hadisin zan mu gani cewa mutumin da ba mawadaci ba shi kuma kaga ba haramun bane idan yayi jinkiri bai biya ka ba wani talaka ne ba mawadaci bane kana bin shi bashi ya jinkirta bai biya ka ba to wannan ba wajibi ne ba haramun bane ba akan shi cewa in yayi wannan jinkirin bari ma malamai suka ce kai akan ka wajibi ne ka dau hakuri kai hakuri har sai lokacin da wato ya samu ya baka bari ma Allah subhanahu wataala mi yace wa in kana za usratin fa nazratun ila maisa gabari Allah yace mi wa an tasaddaqu kaga wanda ya kasance mutumin da ya kasance wato yana cikin tsanani bai da dukiya Allah yace ka jinkirta mishi bari ma idan ka zamanto ka mishi sadaka ka yahe mishi shi yafi zamantawa alkhairi ka ramta mishi dukiya bai da yanda zai yi ya baka annabi Allah yace ka jinkirta mishi ka dau hakuri har lokacin da ya samu ya zo ya baka idan ka yahe mishi kuma wannan shine ma zamantawa yafi kenan wanda yake ba mawadaci ba shi ba haramun bane ba haka kuma a wannan hadisin zan mu gani dukkan mutumin da ya kasance akan shi akwai wani haƙƙi na wani to wajibi ne akan shi ya biya mishi wannan haƙƙi wajibi ne akan shi ya biya wannan haƙƙin wato da yake kan shi matukar ba yahe maka bai ko kuma wato wani abu wato makamancin haka haka kuma zan mu gani idan kai wato alhawala shine kace wane yana kana bin shi bashi yace ka je wajen wane ka dauka ka amsa ka koma wajen wane to shikenan zimmar ta koma wajen wane idan ka tashi wajen wancan in zaka je ba na farko ba shi na farko yanzu kai ba shi game da abin da ya shahi wato wannan bashi haka kuma zan mu gani irin yanda shari'ar musulunci ta zamanto wato take gyara mana mu'amalar mu wato da juna ta yanda wato ga mawadaci yana da dukiya shari'a ta haramta ya jinkirta biyan bashi wato idan ya zamanto wato wani yana bin shi ba shi jinkirta biyan shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace matlul ghani wato zulmun wato taurin biyan bashi wanda yake na mawadaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wato zalimci ne da fatan an fahimta sai malam yace al hadithu thani wa 80 ba'da al 200 an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وتوانا حديث شيما رواية تدغى أبي هريرة يرد الله تتبتى أغريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أو ترواية ياتي أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أنسى مكو كنتو دقى مروي تن حديثك ياتي كنا جمع أنزان الله صلى الله عليه وسلم يقول يناتي و من أدرك ماله دكا متمن ديرس كدوكي يشي بأينه أكران كانت عند رجل أوجن ونمتن أو إنسان كوكما ونمتن nan inda rajulin aw insanin kokonto ne shi ma aka samu daga marawaici cewa annabi tayi inda rajulin ko kuma tayi inda insanin duka dai rajul da insan wato me ake nihi mutum ake nihi sai ce kad aflasa mutumin nan ya tsiyace kad aflasa shine ya tsiyace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi to wannan mutumin shi yafi cancanta da wannan dukiya game da wato wannan shi wannan hadisin me yake karantar da mu shine mutun ne ka zo ka ba ma wani kudi dukiya ka bashi wata dukiya sai zamanto karayar arziki misali ta kama mutumin kai kuma la Allah ka bashi wani ton bi na shinkafa to da karayar arziki ta kama shi kowa ya kai shi kaza ya kai shi kara yayi kaza yayi kaza yayi kaza to sai alƙali yace to yanzu kai mun tsiye da tasarrufi naka a cikin dukiyarka gabaki daya har sai an zo an biya wannan mutane bashin su an gane ba kai ba sai da wani abu a cikin dukiyarka wannan za a zo kowa a biya shi bashin shi a gani dukiyar ta kana wani wannan a biya shi wannan a biya shi wannan a biya shi to kai da ka zo kana bin shi bashi daman shinkawa ce ka bashi bahu 20 sai ka zo ka isko shinkawa bahu 20 ga su ba ta ba su ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fa huwa ahqqu bihi to kai ka fi cancanta ka dauki kayanka tunda daman miye ka bada shinkafa ne na bashi bashi gina sai da mishi bahu 20 to sai ya zamanto Allah ya kadarta ya tsiyace to kuma shi ne isko shinkafa ta cikin mangala gata nan to sai alƙali yace to wannan shinkafa daman ita ce ka bashi to dauki kai shinkafa ka an gama in ya so su wasu ba a zo ba wani ya zo yana bin shi wani abu daban ko dukiya a ce to bari a sayar da shinkafa wannan kai kuma kai ne mai shinkafa daman da ka bashi a sayar da shinkafan nan a biya wancan sai ka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mine man adraka maluhu inda rajulin qad aflasa fa huwa ahqqu bihi min ghairihi dukkan mutumin da ya riski dukiyar shi a wajen mutumin da ya tsiyace karayar arziki ta zo mishi to shi yafi cancanta da wannan dukiye game da wato wane shi kenan shine wannan hadisin wato yake karantar da mu idan zan mu gani irin yanda shari'ar musulunci ta yassara mana komi ta shiryar da mu game da komi amma ya zama to malamai suke cewa idan ka isko duke kada a ce wannan dukiyar da ka zama to deja ya yi tasarrufi a cikin ta misali deja ya zo bahu 20 ne deja ya saida ma wani su kawai jira yake zo ya dauka kenan kaga da jaya ya tasarrufi a ciki ya saida ta kenan wannan yanzu yayi ka hakuri kuma a samu wasu abu a baka ko kuma a samu dukiyar ka a baka ko kuma a da jaya yayi kyauta da wannan dukiyar da ka bashi kai ne ka saida mishi inji sai ya zo ya ba ma wani ko da ka zo ka isko injin amma ya bada shi kenan baka iya daukar shi ba saboda ya riga ya bada shi yanzu ba mulkiyar shi bane to shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace dukkan mutumin da ya riski duku maluhu dukiyar shi sawa'un ya zamanto kudi ne ko kuma wani kima ne ko kuma wani abu ne wanda ka bashi dai inda rajulin zuwa ga wani a wajen wani mutum kad aflasa wanda wannan mutumin ya tsiyace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi to shi yafi zaman tawwa ga cancanta ga wannan dukiyar tashi game da wato wani shi dan shi zai dauki wannan dukiya ba wani ba zai zaman to ya karbe ta a wannan hadisi zai zan mu gani wato irin yanda shari'a ta bada dama cewa zai abinda ka saida ma wani idan ya tsiyace zai iya dawo wajenka idan shine dawowar wato wanda ya saida ma wani wani abu wato to wannan idan ya tsiyace ka je ka dauki abinka daman naka ne kai ka saida mishi bai baka ba kudi haka kuma zan mu gani irin yanda malamai suka ce idan ya zamanto kuma ya saida ma wani ko kuma a yayi tasarrufi a cikin wannan duke to yanzu dai kai hakuri ya zamanto an kasa an yi jumulce an saida duke kai a zo a baka kudi kaza gashi nan dukiyarka wani an ba wani wani an ba wani hadisi na gaba malamai yake cewa da hadisu salisu wa samaduna ba'da al-mi'ataini عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وتونن حديثي شيما رواية جابر بن عبد الله رضي الله تتبتع أغريس النبي صلى الله عليه وسلم يشتوى جعل أي النبي صلى الله عليه وسلم يا سنيا a wani lafazi ya ce qada annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta wato shine bi shufa'ati shine da abin da ya shahi shufa'a mitece shufa'a shine tarayya akan wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama ce fi kulli malin lam yuqsam a dukkan wata dukiya wadda ba a raba ta ba fa iza waqa'ati alhudud idan ya zamanto an dora iyaka an daddora iyaka an hudda nan waje wane ne nan na wane ne nan na wane ne wasurifatit turuq an bubbude hanyoyi annabi sai yace fala shufa'atu a wannan lokacin babu shufa'a babu wato shufa'a babu tarayya meye wannan hadisi zai karantar da mu shine hukuncin shufa'a menene shufa'a shine tarayya akan wani abu misali mu ne muke cikin wani gida guda nan ga daki na nan ga dakin wane nan daga dakin wane amma sai ya zamanto mene kofan mu guda ce ga baki daya kenan kaga kowanne daban-daban muna tarayya a mene a cikin gida guda wanda kofa guda ce to a wannan bai halatta kai ka tashi kai dan gidanka ne nan amma kofan mu guda ka tashi ka je ka saida ma wani wannan daki sai dai yarda idan saida zakai ka saida mana idan ka saida kuma bai yi ba wanda ya sai za a je gidan alkali ya zo a bashi kudin shi wani daga cike bashi kudin shi da ya mallaki wannan to amma idan ya zamanto yace fa iza waqa'atil hudud idan ya zamanto to an sanya iyaka misali an yi katanga wane wasurifatut turq an bubbude wane yayi katanga ya raba ya hudda kowashi wane yayi katanga ya hudda kowashi wancan ya hudda kowashi to a wannan lokacin mene ya halatta kowa ya saida dade idan zaka saida akwai haƙin makwabtaka kuma zaka tallata ma wani makwabcinka da farko idan misali ko gona ce gonan mu ga ta nan gabaki daya waje guda ne ko garkan mu waje guda ce ga dan ya zamanto kofar da muke shiga waje guda muke bi mu shiga amma nan bangaren na wane ne nan bangaren na wane ne to idan ya zamanto zaka saida sai dai ka tallata ma wa'annan tunda mun yi tarayya a cikin wajen sai dai ka ce to wane wannan wajen zan saida shi gashin sai ya zamanto ya si idan bai da hali wasu malamai suka ce ba zai zamanto ba ka saida ai dai ka yafi ai ya samu hali idan ka saida ma wani cinikin nan ya tashi sai dai in kuma zawa za a yi a hudda iyaka to yanzu ni so nake in saida wani gashi nan ka sai a bana sai ba bane da dukiya to shikenan sai a zo a raba a hudda iyaka wani ya hudda kofa shi kai ma ka hudda kofa kai ma ka hudda kofa kenan wannan sai zamanto ya baka izini cewa bai wannan inda zai sai sai ka saida ba wanda kake so da fatan an fahimta kenan shine Jabir ya da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya abin da ya shahi ash-shufa shine tarayya akan wani abu yace fi kulli malin lam yuqsam a dukkan wata dukiya wadda ba a raba ta ba a dukkan wani abu wanda ba a raba ba amma matukar an raba fa iza waqa'atil hudud matukar an raba wannan an daddora iyaka wasurifatut turuq an bubbude hanyoyi hanya hanyoyi ta tayi kowanne an mishi hanya annabi sai yace fala shufa to a wannan lokacin wato babu abin da ya shahi wato ita wato shufa muce tarayya akan wani abu kidan wannan hadisi zamu gani irin yanda shi ma shari'an musulunci wato ta kawo mana wato ita wannan ash-shufa shine tarayya akan wani abu sannan kuma ijma'i ne na malamai wato akan halaccin wato yin shufa sannan ita shufa tana tabbata ne ga wasu wanda suke wato sun yi musharaka akan wani abu sun yi tarayya da juna akan wani abu misali a ce kofar su guda ko kuma wani abu wato makamancin haka malam sai yace al-hadithu ar-rabi' wa 80 ba'da al-mi'ataini ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل فتولى شما حديث رواية لك عبد الله بن عمر يردع الله تتبتع أغريسه يكي تشيوى kada asaba umar ardan bi khaybar wato lokacin da aka yi yakin khaybar da aka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi sun shiga garin khaybar suka fatattaki wato yahudawa da ƙarfi aka kore su to dukkan garin da kuma musulmi suka je suka kori wannan mutane aka yake su aka kashe na kashewa masu gudu suka gudu to wannan garin ya dawo ganima ne za a raba ta tsakankanin wannan mayaka gabaki da to da aka yi wannan yaki na Khaibar suka gudu suka tsere Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi sai a raban shi da aka raba sai ya samu wata babbar gona ko mu ce babbar garka wadda take da girma shine da ya same ta sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha yazo ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara cewa ya Rasulullah ya ne zan yi da wannan dukiyar dawa wanda zan mu gani yana daga cikin wato shari'ar musulunci cewa idan ka zo zaka yi wani aiki na alkhairi babu laifi ka zo ka ga malamai ko shugabanni wanda suka tambaye su su baka shawara akan wannan abu ko kuma kai ne a gida ma zaka yi wani abu ka tambayi magabata cewa a baka shawara akan abu kaza to nan Umar yadda Allah ta tabbata gare shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana neman shawara mu duba mu gani hadisin Ka'ab ko wanda yake da garka a kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sunan garka tashi Bayruha da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya kawo mishi labari yace gashi nan bai da wata dukiya wanda yafi kauna face mi ne face wannan ita ce Bayruha yace ya Rasulullah ba ni shawara yaya zan yi da ita to nan shi ma Umar garkan nan tashi yace ma ya Rasulullah ba ni shawara yace inni asabtu bi ardan bi khaybar yace ya rasulullah lalle na samu wata babbar gona a yakin khaybar innan a garin khaybar lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu yace da dai ban taba samun wata dukiya wadda tafi kima wadda tafi daraja sama da wannan garka da na samu famata amuruni yace ya rasulullah me kake umurta na da shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake ce mishi in shi'ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha in ka so ya kai Umar kana iya ka rike tushen nata sannan kai sadaka da ita me ake nihi shine kai waqafin ta wannan hadisi zai nuna mana mene kan abu wanda ya shafi waqafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala yake cewa fatasaddaq biha kai sadaka da ita ghaira annahu la yuba'u asluha cewa dai wannan sadakar da kai asalin abun ba za a saida shi ba har abada ba za a saida wannan abun har abada wala yuhab ba za a bada shi kyauta ba wala yuras kuma magada ma ba za su ci gadan shi ba kenan shine waqafi da wani abu ne wata aiki ne na lada wanda zaka ga da yawa daga cikin musulmi zaka ga ba a yi shi mu sani ba ko an jahilci abin ne ko kuma mutane wato ba su sani ba ne duk da a yanzu zaka gani mutane malamai suna ta karantarwa ana ta karatu ana kwaitar da mutane akan irin wannan aiki menene wakafi shine ka aike abu ka sarwanta shi cewa wannan abin na bada shi fi sabilillahi na bada shi dan ayi hidima ta addinin musulunci ladan ya ringa zo ma misali kai ne kake da wani kare ko kuma kake da wani gida kace ka bada wannan gidan a gina makaranta wanda idan ka mutu shi wakafi matukar wannan abin ana aiki bayan ka mutu mayan lada yana zo ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayi mana cikin hadisi idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha idan dan adam ya rasu ayyukan shi ga baki daya ya kare sai abubuwa dayan abubuwa guda annabi yace sadakatun jariya sadaka wanda kai mai gudana au ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ka bada ake amfani da shi awwaladun salihun yad'u lahu ko kuma ka bar da mana garci wanda yake yi wa adda to sadakatun jariya tana daga cikin wakaf duba mun gani yanzu la Allah a garin nan ka samu mutun yana da gida sama da gida 100 yana haya ko kuma sama da gida 50 yana da haya kalla zakka ji ya ce wannan nasarwanta gida guda daga cikin wannan gidajen nawa daga yau na bada shi fi sabilillahi dukkan kudin haya shi da ake samu aje a bada makaranta kaza a ringa koya ma mutane karatu aje a bada shi masallaci kaza a ringa biyan wutan masallaci da fanka da masallata suke sha wannan abin da kai matukar wato wannan abin ya zamanto haramun ya tabbatu ba wanda zai zo magada ya ce idan ya ka mutu ya zo ya saida shi ya huta daga gado dai kai wakafi wannan shi ya huta daga gadan dan magada idan sun zo yanzu kai ne kana da gida 20 dai ka mutu wannan gidajen sun zama na magada amma ka kasa ba da daya wanda zai zamanto naka ne koda ka mutu ladan ya ringa iske maka kaga abu ne wanda akwai asara wanda take mai yawa akwai asara wanda take babba shi yasa wakafi wata sunna ce wanda da mutane suna yin ta sannan wannan wakafi dole sai a hanya alkhairi yake yin shi ba zakai ba wakafi kace wannan gidan na bada shi saboda a ringa sarke yan kokowa wannan daga ka mutu ba wani dan kokowa da zai kara sarka shari'a ba ta tabbatar da shi ba ko kuma wannan wakafi na bada shi saboda wani abu wanda yake wato ba na addini ba matukar ba na addini bane ba to wannan babu shi ba wakafi bane kuma kana bada shi shikenan ya huta ba a saida shi magada ma shikenan ya huta daga gado zai zama to wannan abinda aka tsururuta daga gidan nan misali in gida ne ake wanzar da shi akan hanya ta daukaka addinin musulunci shi yasa Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi anan fa tasaddaqa fil fuqara'i wannan garkar tashi sai ya ce to ya bada ta wakafi yayi sadaka da dukkan wani wanda yake matalauci dukkan wani fakiri ya zo ya ci abin da yake so a wannan garkai idan tsuro ya huto a bashi wato na fukara su za a fara ba ma bancin su fil quruba su ne wato makusanta wanda suke talakawa kuma makusantan ka su ma su zo su a basu yace wa fil riqabi da kuma abin da zake bayi a bada idan an samu an saida abincin da aka yi a garkan nan aje a so bayi wanda suke musulmi a ringa iyauta su a ringa cewa sun zama dadiya sun samu incin kansu haka kuma yace wa fi sabilillahi ya bada ta akan tafarkin daukaka kalmar la ilaha illallah wato idan za a je wani yaki a taimaka a je a yaki wannan garkar tashi ya bada haka wa ibnus sabil ga mutumin da yazo yana kan hanya sawa'un mai dukiya ne ko talaka ne yazo yana kan hanya guzurin shi ya kare shi ma a dauki wani abu a bashi ya ci gaba da wato tahiyar shi haka yace wa dhaif da wanda yake bako ya zo ya sarka a gari idan ya rasa abinci ya je wannan garkar ta Umar ya dauka ya ci haka yace wala junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf kuma babu laifi ya bada ta wakafi ga mutumin da ya zamanto ya jibinci labaranta yake kula da ita ya ringa daukan abu yana ci amma mene bil ma'ruf wato da shine ya zamanto wato da kyautatawa yace gaira mutamawwilin fi ba yana nihin ba mutumin da zai zo ya azurta kanshi a batarwa yace gaira muta'assir ya zamanto shi yana ci ne dan ya zamanto ya ringa tara dukiya zai ringa zuwa yana kwasan wani abu a cikin wannan wato garka ta kuma da yaza Allah tabbata a gare shi la kulli hal wannan hadisi dan mu gani wato malam ya kawo mana shi akan waqafi Allah sati mai zawwa zan mata shi daga kan shi karin bayani sai ya zo akan shi ganin lokaci ya riga yayi da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.